sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 10 ga watan Janairun 2023. To, a cikin shirin za a ji rahoton ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin kasar, daya daga cikin wuraren da suka fi fama da matsalolin tsaro.
Inda as make sure that we don't compromise security in any form.
Yace kamar lamunci duk wani rashin tsaro a kasar mu, don batun rashin tsaro da tattalin arzikin kasa suna da muhimmanci sosai.
Inda ya alƙawarin cewa watanni hudu da suka rage masa zai tabbatar cewa an samu dawwammamen tsaro. Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger, wani rahoto na kungiyar addini Islama ta kasa, wato AIN, ya yi nuni da cewa an samu raguwar mutuwar aure a shekarar 2022 idan aka kwatanta da adadin aurarruka da suka rabu a shekarar 2021. Wannan ya biyo bayan wasu matakan da aka ɗauka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya, dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan wata mota mai dauke da na'urorin kariya na makamai masu linzami da ake kira Patriot a Fort Sill a jihar Oklahoma a ƙarshen wannan wata, kamar yadda wani jami'in Amurka ya shaida wa muryar Amurka a yau Talata. Horar da sojojin Ukraine kusan 100 yadda za su iya sarrafa na'urar Patriot zai dauki watanni masu yawa, a cewar jami'in. Fort Sill gida ne ga makarantar horar da sojojin Amurka. Sakataren ya labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗi a makon da ya gabata cewa ma'aikatar Pentagon tana la'akari da wurare da dama wajen neman inda za a gudanar da horon. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kuma sanar da a makon da ya gabata cewa za ta aiki da motocin yaƙi na Bradley guda 50 zuwa Ukraine a wani ɓangare na wani sabon zagaye na taimakon soji ga Kyiv, domin taimakawa sojojin Ukraine wajen yakin da mamayar Rasha ke yi masu, wato suke yi musu. Yau Talata, 'yan sandan Brazil sun yi wa magoya bayan tsohon shugaban kasar matsatsarar ra'ayi Jair Bolsonaro tambayoyi kimanin 1,000 a wani ɗakin motsa jiki da ke babban birnin Brasilia. Suna gudanar da bincike kan tarzoma adawa da gwamnati a ƙarshen mako da ta yi mummunar ɓarna a gidajen jama'a a zanga-zangar adawa da sabon shugaban ƙasar Luis Inácio Lula da Silva. Fursunonin sun kasance a wani sansani a Brasilia da sojoji suka tarwatsa a ranar Litinin, kwana guda bayan da ɗaruruwan masu zanga-zanga suka bar wurin domin mamaye majalisar dokokin Brazil, kotun ƙoli da kuma fadar shugaban ƙasa. Wasu masu zanga-zanga dai suna kira ne da a yi juyin mulkin soji don kawo ƙarshen nasarar da Bolsonaro ya yi wa Lula, mai sassaucin ra'ayi a zaben watan Oktoba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara zaman makoki na kwanaki uku a kudancin ƙasar Peru a yau Talata, bayan da aka kashe ƙarin mutane 17 a rana mafi muni da aka yi tun bayan fara zanga-zangar da aka yi a watan Disamba saboda hambarar da tsohon shugaban ƙasar Pedro Castillo. Zaman makoki a yankin Puno da ke kudu maso gabashin ƙasar ya zo ne a daidai lokacin da Prime Minister Alberto Otorola ke shirin bayyana a majalisar dokoki da 'yan adawa ke da rinjaye domin neman a kada ƙuri'a amincewa da majalisar ministocinsa. Matakin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada na jagoranta sabuwar gwamnati. Otorola ya yi nadamar mutuwar da aka yi a daren ranar Litinin, ya kuma ce tashin hankalin ya samo asali ne sakamakon wasu gungun 'yan ta'adda da aka ɗauka haya. Aƙalla fararen hula 68 da jami'an 'yan sanda 75 suka jikkata, a cewar jami'in 'yan sanda na yankin. Zanga-zangar al'umma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 39, kawo yanzu sassa daban-daban na ƙasar. Yau Talata, wata kotu a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gurfanar da masu sukar gwamnati da 'yan jarida da marubuta ciki haddabi da suka yi gudun hijira a Jamus, in ji hukuncin. Ƙarƙashin dokar hana amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwar ta Uganda, ɗaya daga cikin sassan, ya haramta amfani da hanyar sadarwar zamani don damun zaman lafiya, shiru ko take haƙƙin mutane ba tare da hujja ba. Hukuncen waɗanda suka aikata laifin na iya kamawa daga tsauraran hukunci na tsabar tarar kuɗi zuwa ɗaurin shekaru masu yawa. A wani hukunci da aka yanke kan ƙarar da wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ya shigar na neman a soke wannan sashi na dokar, kotun tsarin mulkin ƙasar ta amince da hakan, tana mai cewa hakan ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Daga ƙarshe, jeli tun jami'an Amurka sun soki hukuncin kisa da iran ta yi wa wasu mutane biyu dangane da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, tare da bayyana damuwa cewa nan ba daɗewa ba, iran za ta iya kashe wasu mutane bayan an yi musu shari'a ta rashin adalci a wani ɓangare na murƙushe su.
Da sarfi Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya, ɗaya daga cikin wuraren da suka fi fama da matsalolin tsaro a ƙasar, inda ya alkawarin cewa cikin watanninsa hudu da suka rage zai tabbatar cewa an samu dawwammamen tsaro da kuma magance wasu matsaloli da dama da suka addabi jama'a. Wakilin muryar Amurka da ke da matarin Yobe, Haruna Daudabiyu, ya aiko mana da rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ziyarci jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya don kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Yobe ta aiwatar, da kuma abin da Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya har galiba bai aiwatar. Shugaba Muhammadu Buhari da ya alƙawari cewa cikin watanninsa hudu da suka rage zai tabbatar cewa an samu dawwammamen tsaro kuma sun magance matsaloli da dama. Ya ce wannan nan galilan da ya rage zai tabbatar cewa an magance shi gaba ɗaya cikin watanni hudu da suka rage masa. Shugaba Buhari ya kuma ƙara da Shugaba Buhari ya ce, cikin watanni hudu da suka rage mini zan tabbatar cewa na ga watannin ya mai yiwa, zan tabbatar da cewa an samu dawwammamen zaman lafiya, zan tabbatar cewa ya ce kalmar lamunci duk wani rashin tsaro a ƙasar mu don bata rashin tsaro da tattalin arzikin ƙasa suna da muhimmanci sosai. Ya ce mun shiga matsaloli da dama a lokacin mu, don haka bai kamata mu sake yadda wasu sake bata mana sauwun da muka daidaita ba.
Especially the young people, they must not be allowed to interfere in their education.
Ya ce musamman ma matasa, ko kuma sake yadda wani ya bata mana tafiyar mu musamman ma na harkokin ilimi, saboda batun harkokin ilimi da kiwon lafiya su ne abin da ya kamata a maida hankali a kai ga jama'a. Ya ce mu tabbatar cewa yaran ba su bata lokacin su da damar da suke da shi wajen neman ilimi ba. Shi ko gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni cewa
Yobe State is one of the states that you liberated from the clutches of the Boko Haram insurgents.
Kuna Maimuna Buni ya ce jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da aka tabbatar cewa an kwato daga hannun yayan ƙungiyar Boko Haram, ba ma garin da maturu kawai ba, gaba ɗaya faɗin jihar.
Your Excellency, I want you to also note that even this palace, this Damaturu Emirate Council Palace, was under
Ya ce mai girma shugaba, ina so ka sani cewa kuda wannan fada da muke cikinta, wannan fada na cikin garin Damaturu, suna ƙarƙashin yayan ƙungiyar Boko Haram ne. Sun kwace wannan masarauta, sun kori kowa da kowa a fadar.
Even if $1 billion placed here for one to come and pick it, nobody dare to come and pick it. But you are coming on board today is history.
Ya ce a baya kuda biliyan ɗaya ka ba mutum ya zo ya ɗauka wannan fada, ba wanda zai zo ya ɗauka. Amma a zuwan ka zaman shugaba, mun tabbatar cewa yanzu akwai zaman lafiya, ba magarin da mato ba dukkanin fadin jihar Yobe. A cewar gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni, koyayen jihar Yobe suka ji da wannan ziyara na shugaba Muhammadu Buhari da zai zaɓe kwashe kwanaki biyu yana gudanarwa.
Sunana Abubakar Maigajin Printing Press ne. To, abin da muke bukata gaskiya, talakawa suna cikin damuwa, talakawa suna cikin wani hali wanda gaskiya kowa ya ja jikinsa, saboda haka muna bukatan da sa effort, da za su samu talakawa su samu sauki kawai sauka.
Sunana Abdullahi Abdullahi Gwani kiya mutuka mu ci gaba ne a wurin mu kuma abun farin ciki ne shugaba ai duk zuwan shugaba a gari alheri ne a gaskiyar magana muna neman hadin nan shine babban matsalan muna neman hadin kai jama'a yobe a hada kai kamar yanda ake nema zaman lafiya ana yin addu'a a ci gaba
sunana Ibrahim Mali Zamani da maturu kenan muna murna da zuwan shugaba Buhari matsalan mu shine matasa ba su da aikin yi a lanku muna bukata ci shugaban kasa ya duba wani abun yi kamar irin mu na kamar irin su kamfani irin su wani sababi dai wanda da matasa za su moranta da shi
shugaba Buhari ne ya sake kaddamar da ginin hukumar yan sandan Najeriya da ke jihar Jobin da kuma asibitin koyarwa na jami'ar jihar Jobin da makarantar da ake cewa Mega School da kuma rukunin gidaje da ya sama 2,350 da filin sokan jirgin sama da ake kira cargo da kuma wata kasuwar zamani shugaba Muhammadu Buhari da yau zai kammala wannan ziyara ta sa na kwanaki biyu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Damaturu jihar Yobe Najeriya
madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton to yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda wani rahoto na kungiyar addinin Islama ta kasa wato AIN yayi nuni da cewa an samu raguwar mutuwar aure a shekarar 2022 inda aka kwatanta da adadin aurarraka da suka rabu a shekarar 2021 ana ganin hakan yana da nasaba da matakan sulhu da aka dauka daga Yamai ga wakilin murya Amurka Sulemomin Barma da karin bayani
a shekarar 2021 aure kimanin 388 ne kungiyar addinin Islama ta Association Islamique de Niger AIN a takeice ta ce sun rabu a birnin Yamai kawai bayan da yunkurin sulhu ya cutura a tsakanin waɗannan ma'aurata to amma kididdigar dubban karar da aka shigar a ofishin kungiyar a shekarar 2022 ta nuna cewa a wannan karan matsalar ta ja baya da sama da kashi 50 daga cikin 100 kamar yadda kakakin IN Ustaz Muha Halil dan yaro ya shaida mana
wannan shekara da ta wuce ta 2022 akwai bambanci kware akwai sauki game da mutuwa aure ga shekarun da suka wuce an samu dama game da abubuwan da suke faruwa ga armi saboda can mun samu 3,000 dona abu na rabuwar aure amma a wannan shekara abin da aka sinye wanda an riga an sa hannu 1,500 da dan wani abu kenan alhamdulillah abin yana ja baya ba kamar yadda aka san shi ba yana yawa.
Dumbin dalilai ne aka gano cewa suna haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata har aka kai matsayin da rabuwar aure ta zama tamkar annoba a yau.
Farko dai duka tushen shi rashin hankuri tsakanin kowane bangare tsakanin bangaren mace da namiji da kuma yau salula duk idan mace kan dauka salula mijin tana bincike ko sheke dauka ana bincike zai ga wani abu ko kan kuskure ne da bai da kyau bayan da salula kuma akwai guri. Mace ta zo da ma ba auren bai kawo ta saboda wani yana da kasa ko matsayi kasa ko abu kaza da yan mallaka akwai ƙarya bangaren maza suna bin mata ƙarya abubuwan da muka gani su ma na haddasa mutuwar aure da yawa ta hiya a bar mace misali mutum zai ta yi ƙasashe na waje ko na makwabta ko masu nisa nisan na shekara da shekaru kala da yana aiko mata abin da ya kamata na ɗaukar ɗaure ta har ta kai inda take cewa ita ke mishi waya bai ɗauka don ta kawo ƙara a nan za a neme shi a waya. Saboda idan ya kasance bai da wani hujja wanda ta tsaida shi kuma sai ya kai ta can ba dole in ta nemi haƙin ta a bata saboda ta cutu sannan kuma akwai wani abu shi ma yau da yake taka rawa wajen mutuwa aure muke gani anan shine rashin lahiyar maza game da kunci aure ya kasa matan nan sai ta gani babu ne yin bukata za ta kawo ƙarar shi a ba su lokaci na a tai a nemi magani idan bai samu maganin ba kenan ta cutu shi kuma ladarar wala dirara.
Shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara ƙanana SOS 5 Madam Ahmed Maryama Musa na danganta raguwar mutuwar aure a 2022 da wasu tarin matakan da aka ɗauka bayan tsanantar wannan matsala a shekarar 2021.
Ka san mu kungiyoyin horar hulla muna ba da taron wayewan kai ga al'umma mata da maza da matasa kuma hallo malaman ma suna yawan wa'azi bisan musgunawal wannan da ake ma mata da yara mata sun gane ka san mata suna yawan zuwa makaranta ina jin wannan ma ya kawo galgadi a cikin kanun matan da kansu.
Kungiyar AIN wacce tun a shekarun farkon samun yancin kai gwamnatin Nijar ta dorawa alhakin sulhunta ma'aurata a addinance da rabon gado haƙoƙin mata da na yara da dai dukkan wasu matsaloli na rayuwa da ke tasowa tsakanin al'umma kan karɓar koke-koken waɗanda ke tunanin an toye musu haƙƙi irin na zamantakewa ko da yake a ɗaya bangare kotuna kan kula da irin waɗannan matsaloli a zamanance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan cutar da ake kira cerebral palsy.
Cutar cerebral palsy na ci gaba da yaduwa sannu akan hankali a sassan duniya musamman a kasashen Afrika ta yamma. Bayanan masana harkokin kiwon lafiya sun bayyana cewa cutar tana sa a haifi yaro da dan karamin kai, sannan kuma miyau na yawan tarara daga bakinsa. Haka zalika takan sa yaro ya share shekara da shekaru da dan karamin jiki. Dr. Muhammad shine shugaban sashen physiotherapy na babbar asibitin gwamnati dake birnin Mina, yayi karin haske akan abinda ke haddasa kamuwa da wannan cuta tun daga tushe da kuma illar da take yi ma yara kanana.
Kuma akwai yawanci abubuwa da ke kawo shi, yawanci tun daga conception daukan cikin kenan. To wani zubin in ba a yi dace ba haka, yawan shan magunguna ba tare da zuwa wajen awo ba ga likita da zai faɗi ga yadda za a yi sannan kuma na biyu akan samu wajen haihuwa akwai abin da an muke cewa birth asphyxia, kamar in yaro haka bai samu yayi kuka ba ko kuma uwar ta samu doguwar nakuda haka kafin ma yaron ya fito, to duka yakan lidinta wannan abin. Sannan kuma na uku akan samu deformity haka, yaro aka haife su da karamin kai, kagan dan karamin kai haka ko kuma a da katan kai in aka samu hydrocephaly ko kuma microcephalic, wasu zan zaka ga ruwa ya shiga. Sannan kuma wasu sukan zo akan samu yaro da jaundice haka, to in aka haifi yara sukan zo da wa'innan matsalar girma, zan kira shi da Hausa, to shi yawanci muke cewa cerebral palsy. Yawa, don kwakwalwa ce daman take dan samun matsala, ba ta developing kamar inda na sauran yara da suke normal yake zama da
gani. Sun wannan yara ya suke kasancewa a rayuwar su?
Yawanci gaskiya sukan zama abin tausayi, barin fara da wannan, tunda girman su bai yi kamar inda yara suke, don ka san akwai abin da muke cewa developmental milestone, na irin in a ce yaro ya kai wata uku wuya zai tsaya, wata hudu zuwa biyar yaro ya iya rarrafe, wata shida bakwai yaro ya iya zama, wata sha ɗaya sha biyu ya fara tafiya. To su yawanci wa'innan yaran zaka ga wani zai iya kaiwa wata goma ma wuyan bai tsaya ba saboda wannan lalurar. To wasu sai kaga ma sun wuce haka. To wannan na rashin girman yakan affecting din su, kuma sukan zama cikin wahala, iyaye cikin wahala.
A yanzu dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane masu ƙarfi na ci gaba da ɗaukar matakin taimakawa masu fama da irin wannan matsala. Hawa Ibrahim Madako da ke zaune a birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, ta ɗauki matakin kula ko kuma yin jinyar wasu yara masu fama da wannan matsala. Ta yi ƙarin haske akan dalilinta na ɗaukar matakin taimakawa masu fama da wannan matsalar.
To abin da yasa na ɗauki matakin haka, kawai yaro na nima yana cikin irin wannan halin, kuma ni na san halin da iyayen yaron suke ciki na hidiman asibiti, yasa na ce kuma shi yaron nawa Allah ya mai cikawa wata biyu kenan yanzu da rasuwan shi. To ina ganin abin da yasa kawai na ce bari in taimaka ma iyayen yaron, kuma ni ba wai karfi ne da ni ba dai, kawai karfin hali ne, saboda kawai na san halin da suke ciki na hidimomi, saboda yaron gaskiya tun da na haife shi wata shekara uku da wani abu ban taba yin wata ɗaya cur a gidana ba, daga wannan asibitin sai wannan asibitin, daga wannan asibitin za a yi referring din mu, wannan ya tura mu wani state, wannan ya tura mu wannan teaching hospital, wannan ya tura mu wancan hospital din, su ma su tura mu wani teaching hospital. Haka dai muka dinga zuwa asibitoci da dama, gaskiya shekara uku nan ban taba yin wata ɗaya cur a gida ba.
Su wannan yara kamar su nawa ne zaki ba wannan gudunmuwa?
To gaskiya yanzu dai na ce yara goma. To amma jiya da muka zo asibiti a nan General Hospital Mina, mun samu yara sun kai 13 wa'inda na ɗauki nauyin biyan kudin magani da ganin likita da kuma abinci.
Menene ainihi zaki bada magudunwa? Magunguna za a yi musu su warke koko dai kawai wani irin tallafi ne zaki basu?
Gaskiya magungunan dai ba warkewa bane ake yi, ana dai shan magungunan ne kawai dan dai a samu saukin rayuwa, saboda rashin lafiyan gaskiya an gaya mana ba rashin lafiyan da za a sha magani wani yana da magani da za a warke ba, kawai dai tausayi ne na halin da yaron suke ciki yasa za a basu magungunan su sha, idan da kuma fisiyo din da abinci kuma a basu kulawa mai kyau.
Likitoci dai sun bayyana cewa idan aka dauki mataki na kula da yara masu irin wannan matsala, sukan girma har su zama masu moriya a tsakanin jama'a, kamar yadda Dr. Muhammad yayi karin bayani.
Sukan yi in an dauki mataki da wuri. Dan na farko abin sai na farko yawanci da ake sani shine aka fara detecting matsalar tun daga farko. A gano menene? To in aka sani tun daga farko, akan daura yaran akan wasu magunguna, sannan sai kuma a turo su wajen kaman tun suna wata uku, in aka nuna kam aka duba ga kama a yaro ya kamata wuyan sa ya tsaya, kuma wuyan bai tsaya ba to sai aka turo shi wajen mu sai fara masa exercises haka da Allah zai sa ya taimake shi.
Hawa Ibrahim Madako dai ta ce duk da yake ta sha alwashin sai inda karfin ta ya kare akan wannan al'amari, to amma fa babu shakka akwai matukar bukatar sanya hannun gwamnati domin taimakama masu fama da wannan cuta da kuma ma musamman wayar da kan mutanen karkara.
Gaskiya ina kira ga gwamnati da ta taimaka mana, kuma ba ma gwamnatin ba, kaman mutane dai al'umma, saboda gaskiya rashin lafiyan yaran na mun jije neman taimako wurin gwamnati, gaskiya ba a taba yi mana ba, kuma mun kashe kuɗi ya fi miliyan 20 akan hidiman yaron, gaskiya ba mu taba samun taimako
yaron kidan shi kadai
shi yaron nawa, gaskiya kafin ya rasu ina gai dan har injiya mun je da yaron. To gaskiya inda zai yi gwamnati ta duba yaran nan, saboda yaran nan gaskiya iyayensu suna cikin wani halin da gaskiya sai kai da ka taba shiga irin wannan halin zaka gane irin halin da iyayen suke ciki.
Wannan dai wata uwa ce da diyarta ke fama da irin wannan matsala, kuma ta samu wannan tallafi na Hawwa Madako. Ga abin da take cewa.
Sunana Hajara. Ya mun ji dadi, mun gode kuma Allah ya saka mata da alheri. Wanda ta dauki nauyin sa Allah ya kara bude masa.
Kuma ya kuke fama da ita wannan yarinya?
Muna dai fama da ita ne muka fama da ita dai haka nan dai, saboda
kaman watanninta nawa, naga kaman karama
shekaran ta biyu,
amma ga sai ta karama kaman bata wuce wata bakwai ba.
Wallahi to ciwo ya cinye ta kafin a samu a zo asibiti.
Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya dai ya nuna kimanin yara 10,000 ne ake haihuwa da wannan cuta ta cerebral palsy a duk shekara a duniya, al'amarin da masana suka ce yana nuna akwai matukar bukatar kara daukar matakin wayar da kai domin takaita yaduwar lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Kai da Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa Noel Le Gret ana iya cewa ya shiga aljannan masa sama wuta kasa wuta, biyo bayan kalaman da ya yi akan tsohon tauraron kwallon kafa na kasar Faransa kuma na duniya Zinedine Zidane. Wannan ya faru ne a lokacin da wani radio mai suna RMC ya masa tambaya a shekaran jiya ko yana da labarin cewa Zidane na iya zama a ɗan kwanakin nan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil. Sai ya ce wannan ba abin damuwarsa bane, yana iya sane inda dare ya masa, kuma ko ya kira shi ta waya ba zai dauka ba. Maganganun da suka yi tashin naki a kasar Faransa, inda dauko daga Kylian Mbappe zuwa ɗan jarida da tsohin ɗan wasa da ma ɗan siyasa, suka yi kaca-kaca da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa. Tuni dai ministan wasanni ta kasar Faransa ta yi kira ga kungiyoyin kwallon kafa da ke kasancewa mambobin majalisar kwallon kafar ta kasar ta Faransa da su dauki mataki akan Noel Le Grec da tace ya wuce dan makadi da rawa. Wannan na zuwa ne biyo bayan zargin sa da ake yi da neman matan da ke aiki a ofishin sa da niyyar lalata, yayin da maganar yabon kasar Qatar da ya shayi ana cikin sukar kasar game da yanda tace zarafin waɗanda suka yi aikin lebarancin gina filayen kwallon kafa inda aka gudanar da kofin duniya, da ma maganar koro Karim Benzema daga kasar Qatar alhali yana iya bugawa kasar ta Faransa daga quarter final, sai ya cilasta yallan ɗan wasan Faransa da sayan tiketa dole na jirgi domin dawowa daga kasar Qatar, da ma sauran tuhume-tuhume da ake masa. Idan taron majalisin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da zai wakana a ranar gobe Laraba ya samu kashi 25 cikin 100 na mahalarta taron da suka amince da dakatar Noel Le Grec daga shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa, to dole ne zai aje wannan mukamin, domin a kasar Faransa hukumomin kasar ba su da hurumin su soke wani shugaban wata kungiya ko wata hukuma ta wasanni, sai dai a tarihin kasar Faransa ba a taba yin irin hakan ba. Shi ko mai tsaron gida na kasar Faransa Hugo Lloris da ke bugawa kungiyar Tottenham da kasar Birtaniya a jiya ne ya bada sanarwar da Qatar da bugawa kungiyar ta kasar Faransa. Hugo Lloris shine dai ke rike da bajintar dan wasar kasar Faransa na kwallon kafa da ke bugawa kasar sa kwallaye, ya tsare ragar kasar Faransa har so 145 yayin da ya zama captain har so 121. Dan wasan ya share shekaru 14 yana bugawa kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai alamun zakara. Hugo Lloris yana da shekaru 36 da haihuwa yanzu haka, kuma shine mai tsaron gidan kungiyar Tottenham ta kasar Ingila. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Haruna Mamman bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To a takaice, dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan wata mota mai dauke da na'urorin kariya na makamai masu linzami na Patriot a Fort Sill a jihar Oklahoma a ƙarshen wannan wata, kamar yadda wani jami'in sojan Amurka ya shaida wa muryar Amurka a yau Talata. Horar da sojojin Ukraine kusan 100 yadda za su iya sarrafa na'urar Patriot zai dauki watanni da yawa a cewar jami'an. Yau Talata, 'yan sandan Brazil sun yi wa magoya bayan tsohon shugaban kasar masu tsoron ra'ayi Jair Bolsonaro tambayoyi kimanin 8,000 tambayoyi a wannan ɗakin motsa jiki da ke babban birnin Brasilia. Suna gudanar da bincike kan tarzomar adawa da gwamnati a ƙarshen mako da ta yi mummunan ɓarna a gine-gine jama'a a zanga-zangar adawa da sabon shugaban kasar Luis Inacio de Lula da Silva. Fursunonin sun kasance a wani sansani a Brasilia da sojojin suka tarwatsa a ranar Litinin. An fara zaman makoki na kwanaki uku a kudancin ƙasar Peru a yau Talata, bayan da aka kashe ƙarin mutane 17 a rana mafi muni da aka yi tun bayan fara zanga-zangar da aka yi a watan Disamba saboda hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Pedro Castillo. Zaman makoki a yankin Puno da ke kudu maso gabashin ƙasar ya zo ne a daidai lokacin da Firaminista Alberto Otarola ke shirin bayyana a majalisar dokokin 'yan da 'yan adawa ke da rinjaye domin neman a kada ƙuri'ar amincewa da majalisar ministocinsa. Matakin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada na jagorantar sabuwar gwamnati. Yau Talata, wata kotu a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gurfanar da masu sukar gwamnati, 'yan jarida da marubuta, ciki har da biyu daga cikin 'yan gudun da suka yi gudun hijira a Jamus, in ji hukuncin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya ce ni gabatarwa, da kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma'assalam.